Embassy na gabatar da daren albarka tare da Pastor Diola Phillips a ranar Juma'a 12 ga watan September daga karfe 6 na yamma a Tafabalewa Square wato TBS a Lagos Island. Lokaci ne na karban albarku gaba daya. Jiragen bus za su kasance a kan tsibirin daga Marina zuwa Ekpe kyauta. Ku shirya domin irin albarku da ba a taba gani ba. Don ajiyar wurin zama da kuma tambayoyin motocin bus, ku kira wannan number 090-764-1312 ko kuma ku tura sako zuwa anightofblessings.org. Simon Hadu. When you're